A ci gaba da murzagashin baki da ake tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar kwadugo ta kasa wato NLC game da karin albashi ga ma'aikata a tarayyar Najeriya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari dai ya kaddamar da wani kwamiti da zai duba tare kuma da ganin an kaddamar da wannan bukata na karin albashi ga ma'aikatan Najeriya. Shi da wannan kwamiti na karkashin wani sanannen masanin tattalin arziki da saka jari Mr. Bismarck Riwani, kuma tuni aka debawa kwamitin wata daya domin yin nazari da kuma mika rahoto. A jawabin sa dai wajen kaddamar da wannan kwamiti, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce akwai bukatan a sake yin nazari game da dokacin albashin da ma'aikatan Najeriya ke dauka domin yin gyara. Ko da yake tuni kungiyar kwadugo ta kasa ta yi watsi da kafa wannan kwamiti da shugaban kasan yayi, tare da cewa alamu ne ko matakai ne na jan kafa game da bukatun ma'aikatan Najeriya a daidai lokacin da ake gab da fara wani zaben kasa naji ta bakin wasu ƴan Najeriya game da yiwuwar karin albashin ma'aikatan ko aka san haka.
18,000 money will be so minimal, so cannot even sustain somebody for 2 weeks.
Wannan malami ya ce 18,000 a matsayin karancin albashi ya yi kada matuka, ko sati biyu ba zai isa mutum ba, zai kare.
Babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci mafi karanci 18,000 a lokacin da ake ciki, ka duba 18,000 mutum idan ba gidan kansa yake ba, ka ce ka biya kudin haya, ga yara, ga kudin makaranta, ga wannan, ga wancan, kai 18,000 din na za ta kai ka? Wannan ma da ake nema sai dai a ce ai manage.
To ko wannan kari na albashi da ma'aikatan Najeriya ke bukata ba zai haifar da hawa farashin kayayyakin masarufi ba? Tambayar kenan da na yawa Malam Isa Imam Faiko, wani masanin tattalin arziki a Najeriya.
A gani na dai a inda tattalin arziki Najeriya ke tafiya yanzu, gwamnati tana da wannan kudin za ta bayar. Kuma in aka bayar, kamar yadda wasu sukan faɗa cewa in aka bayar zai kawo abin da sutura suke cewa inflation, wato hawan farashi. To in aka bada wannan kuɗin kamar yadda mutane suke zato, ba haka bane. Kani fi da inflation kamar shine a ce yau a ci abu naira 1,000 ne, kafin nan mako uku kuma a ce kuma 1,200, kamar nan da mako ko wata biyu kuma a ce ya kuma 1,500. To yana tafiya haka, shine za a ce akwai matsalan abin inflation. Amma kamar in sun saba in kudin su ya karu, to sai aka samu cewa kudin maybe daga shinkafa, maybe ko a ce ko biredi, ko kuma a ce wani kayan sawa, maybe ya tashi daga kudin 1,000 zuwa maybe 1,100. To sai tsaya haka nan bai sake karuwa, kuma to wannan ba za a ce akwai hawan farashi ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko sakamakon rahoton da wannan kwamiti zai mika wa gwamnatin tarayyar Najeriya. Ana tsora mako daya kafin gudanar da zaben kasa a Najeriya zai baiwa gwamnati da ƴan majalisa damar duba wannan batu na karin albashin ma'aikatan Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.